Yeah, we just walk so far. Dolly.
Fuck. It's your boy, Secret Star.
Da kwanan fargaba to ya za a yi inje gaba shiru magana ne kin sani tunane hakan kauna ne ko banda dala ne lallai na gane